شنو ده؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حقوا أولنا يمتنا أصبر أيومنا 26 قوتنا ربيع الآخر شكرا تدوه ديا دريه أود 40 بقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin Sahihu Sirati Nabawiyya, wanda yau za mu tashi safaha ta 201, page na 201. Malam yana ambata mana yanda Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya mu'amalanci Quraishawa a wancan lokaci. Za su yi inkarin wani abu sai Qur'ani kai tsaye sai sabka sai magana akan wannan abu, wanda wannan kuma ana yin shi ne saboda a jayo hankalin su cewa abin nan da ake kiran ku zuwa gare shi wa gaskiya ne. La'alla wani mutum biyu ne ma za su je su yi magana tsakanin su yi kus, suna wayan gari suna hutowa sai su ji Qur'ani ya baje ta yayi bayani karara akan abin da suka tattauna su kadai, wanda wannan duka ishara ce akan cewa su ji tsoron Allah, su yi imani da Allah, su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan dan aike ne na Ubangiji Subhanahu wataala, saboda abubuwan da suke a sirrance ba wanda ya sani, kuma Allah yana bayyana musu. Wannan tabbas akwai wanda yake bashi labari, wanda yake bashi labarin nan kuma shine Allahul Ghuyub Subhanahu wataala. Malam yana ambata mana magana akan abin da ya shahi Ubay ibn Khalaf a can safaha ta 200 daidai satara na ƙarshe. Malam ya ce wa qala wa masha Ubay ibn Khalaf bi'azmin balin qad aramma fa qala ya Muhammad anta taz'umu anna Allah yab'athu hadha ba'da ma aramma. Ubay ibn Khalaf alayhi min Allah ma yastahiqu, ya tahi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi azmin da wani kashi balin wanda ya rididdige kad aramma, wannan kashi ya ma kai matakin da ya zamanto yana ciccirewa da kanshi. Fa qala, sai yake cewa ya Muhammad, yace ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace anta taz'umu anna Allah yab'athu hadha, kai kana raye cewa wai Allah zai tayar da wannan kashi ba'da ma aramma, bayan ya rididdige ya zama halin da yake zama a yanzu. Yace summa fattahu bi yadihi, sai Ubay ibn Khalaf ya murza wannan kashin, shine fattahu, ya murza wannan kashin da hannun shi. Summa nafakahu fi ri'i nahwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai ya busa iskan wannan kashin da ya murza, ya busa wannan iska yana mai fuskantar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kene busawa manzo Allah wannan iskan, ko kuma a ce wannan toka na wannan kashi. Fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mushi na'am, yace maganar da ka hodi tabbas haka take, Ubangiji subhanahu wataala zai tayar da wannan kashin a matsayin halitta mai rai. Manzo Allah yace ana aqulu zalika, ina hodi, ina maimaitawa, ina karawa, ina nanata maka, haka za a yi. Sannan banda shi ma yab'asuhu Allahu wa iyyaka, shi kashin Allah zai tada shi da irin halittan da Allah ya kashe wannan kashin da shi. Sannan wa iyyaka, kai ma Ubay ibn Khalaf, haka wannan abun za a tayar da kai bayan ka zama kashi. Yace ba'da ma takunani hakaza, bayan kun kasance haka, kenan kun kasance kashi, da kai da ma kashin da ka kawo duka Allah zai tada ku. Amma manzo Allah yake cewa summa yudkhilukan nar, sannan kuma Allah mai girma da buwaya zai shigar da kai gidan wuta. Aka mawa Ubay ibn Khalaf alƙawalin cewa tabbas dan wuta ne. Wa anzala Allah, Allah sabkar da, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa, qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim, can farko Allah yake ta awalam yarau annal awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun har zuwa karshen ita wannan sura sai manzo ya karanta mushi Allah sabkar da waɗannan ayoyi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin Allah yake cewa wai shin dan adam baya gani baya lura baya ankara cewa lalle mu su Allah khalaqnahu min nutfatin mun halice shi daga an-nutfa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi ingantacce cewa lalle yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfa dukkan wani daga cikin mutane face an halice shi a cikin cikin mahaifiyar shi zai zamanto kwana 40 a matsayin mani bayan ya waɗannan kwanaki 40 zai kuma gudan jini bayan ya kuma gudan jini kwana 40 zai kuma gudan tsoka shi ma kwana 40 idan ka hada ka tattara zai baka kwana 100 da nawa 120 bayan wannan sai a busa sai a aiko mala'ika ya busa wannan dan adam din rai shine Allah yace awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin wai shin dan adam bayya ga cewa mu ne muka halice shi daga wannan nutfa dugo na maniyi wanda bai wuce ba kamar majina da za a zubar da ita daga wannan halitta ubangiji subhanahu wataala ya samar da kowa da muke gani shine yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha sayati wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba ubangiji subhanahu wataala lalle yana lura da aikin kowa sannan bassa minhuma daga annabi adam da ummuna hawwa Allah ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa to duk wanda ka gani yazo daga wannan hanyar ce daga wannan hanyar ce ta abin da ya shahi dugon mani kuma wannan dugon mani daga lokacin da ya diga wannan mani ya hadu da wanda yake namiji Allah yake cewa a can farkon suratul insan yace inna khalaqnal insana min nutfatin yace amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira amshajin nabtalihi wannan maniyin namiji da maniyin mace ko kwayan halittar namiji da na mace sune za su hade a waje guda kuma a cikin abin da namiji zai yi na qazaf na maniyi lokaci guda wan irin dan adam da za a iya samu daga jikin wannan dugun milayika ne to wannan milayika kuma lokacin da suka hade da wannan kon na mace daga sun shiga abin da yake makiyayen da Allah zai kiyaye su ma'aifa kirfi wannan wuri sirri sauran duka yasu zabi a matsayin abin da bai da amfani wannan wanda ya shiga nan daga nan kuma ubangiji subhanahu wataala shine yake renon shi yake tattalin shi yake kaza yake kaza yake kaza ba abin da kuka sani ku shi yasa yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ya fitar da ku daga cikin cikin mahaifanku ba abin da kuka sani hidimar da akai da gogormayar da akai shi yasa ubangiji subhanahu wataala shine rabbul alamin ubangijin talikai shine rabba jami'al alamin bi ni'amihi shi ya reni kowa wannan renon da babu wanda ya sanya akai ba wanda ya san mi akai wannan haka dan adam zai zo zauna a wannan mudda wannan mudda ta sha bamban da dukkan wani mudda na rayuwa da zai zangon rayuwa ne daban wanda in ya huto duniya kuma wani zangon ne daban in ya mutu ya tsaya cikin kabarin shi wani zango ne daban in aka tada kiyama kuma wani zango ne daban shi ma waɗannan mara'il ko kuma maratib guda hudu dukkan adam sai ya biyo su to lokacin da dan adam yake cikin cikin mahaifiyar shi zai yi kwana 40 a wannan matsayi na mani ya koma jini ya koma tsoka sannan kuma Allah ya busa mishi rai a aiko da mala'ika ya umurce shi da kalmomi guda hudu na farko za a rubuta arzikin shi nawa zai samu duk abinda zaka samu an riga an tsara an tirasa an kare kai kowa hadama da zalama wallahi baka isa baka kara daidai da biye guda akan abinda Allah ya kaddarta maka arzikinka an rubuta an kare sai dai abinda zaka shine ka tashi abinda Allah ya kaddarta maka samu zaka same shi kar kai abinda ake cewa at-tawakkulu at-tawakkulu shine mutum yace mun dogara ga Allah ai zamu zamna in Allah kadarta zan samu to wannan kuma ya saba wa karantarwar addinin musulunci wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu eh ku yi kokari ku bada gogurmaya ku bada hamzari to haka bayan an rubuta maka arzikin ka za a rubuta maka aikin ka duk abin da zaka aikata nan komin da kai kawon da zaka yi tabbas an rubuta shi shi yasa wani kai kawon da zaka yi kawai daga ka kalle shi yana cikin irin kadarar da Allah ya rubuta cewa wuri kaza sai ka mishi zuwa kaza sai ka tashi zaka tai wani waje kaza wanda wannan wurin dalilin tahiyya ka wuri kaza din abu kaza ne in ka tashi sai ka manta wannan abu kaza sai ka tai sai ka tai ka tsaya ka ce a ashe ban doko shi ba sai ka dawo ka sake dokan shi yana cikin iya adadin ta'idad din da Allah ya rubuta maka kun koma zuwa wannan wajen kuma dole sai ka yi shi duk abin da zaka aikata yana nan a sadare sannan kuma za a rubuta maka cewa ghaniyun am faqir talaka ne ko mai kudi ne za a rubuta maka cewa aikin da zaka aikata aikin ɗan aljanna zaka yi ko kuma aikin ɗan wuta kai ɗan wuta ne ma kai ko ɗan aljanna ne wani sahabi yake cewa ya rasulullahi falimal amal idan dai an riga an diras raskona ta riga ta sanu to me yasa za a yi aiki manzo yake cewa imalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu yace ku yi aiki kowa an sawwake mishi abinda aka halicce shi dan shi kuma wannan gaibi ne gaibi ne babu wanda san shi taiwa sai allahul ghuyub ubangiji subhanahu wataala kafin ya halicci duniyar da abinda ke cikin ta gaba daya ya san raskonan makomar kowa da makoman komi to dan an rubuta an ce makoman wani kaza ne ai ba mamaki bane ba duk abinda zaka yi da duk abinda zaka ce da inda zaka tsugunna da abinda zaka ci da mu'amalar da zaka yi duka kulluhu musaddar duka an rubuta shi duk an yi tarasan shi ubangiji kuma ya san komi zai je ya zo duka ubangiji ya sani rayuwar da muke yanzu ya zaka cika ya kazan ka zai ka zama kaza ya kaza zai ka zama kaza duka wannan karshen natijar shi yana wajen ubangiji ubangiji masani ne akan shi da haka dan an baka labarin cewa da dan wuta ne ko dan aljanna ne wannan abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala saboda yana daga cikin ilimin Allah babu wani abin da za a ce sai da ya faru ne tukun ilimin ubangiji ya gano abin subhanallah sarki ya tabbata ga Allah da haka za a rubuta shaqiyun aw sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna ne tun a wannan mataki za a rubuta sannan ka dubi halittar adam akan wannan aya awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin Allah ya ce bayya gani shi dan adam mun alice shi daga wannan nukufa ta mani fa iza huwa khasimun mubin sai ga maka malan dan adam din nan a matsayin khasim mai rigima mubin kuma mai bayyana wannan rigima tashi karara yana rigima da Allah subhanahu wataala ubangijin da ya alice shi ba maganar ubangijin da ya alice ka ba hatta da ma'aifan da suka aihe ka zangon rayuwanka nawa suka gani wanda baka san me ake ciki ba babu abin da ka sani sai an doke ka sai an ajje ka baka san abin da zai cutar da kai baka san abin da zai amfanar da kai ba bakka da la haraka laka bakka da wani motsi sai yanda akai da kai ka taso tun a wannan yanayi ta wani kowane irin yanayi bukatar ka ta bawali ko bayan gari ya kama yi za ka yi in wani ya daga kama ya daidaita daidai bakin shi yi za ka yi ba ruwanka baka san ya kamata baka san bai kamata ba ba ruwanka kuma iya matakin abin da kake kai a wannan lokacin kuma kowa sai da bi wannan matakin anna khalaqnahu min nutfatin Allah mamaki ne ubangiji yake fa iza huwa khasimun mubin wai sai ga dan adam yana rigima yana rikici yana ban yarda ba ni za a ma kaza ko mu mai rarra doka kaza alhali doka Allah ce khasimun mubin yana rigima kuma rigima karara wanda bai kamata yi haka ba kuma shi da kanshi ya san matakin da ya biyo kana kan wannan mataki a cewa ne ya fara zama ya fara rarrahe ya fara takawa ya fara tsayawa ya fara wane ne mataki bayan mataki haka katako har ka kai inda ka kai a yau kake jin cewa kana da hankali kana da ilimi kana da ƙarfi kana da mulki kana da kaza wannan abubuwa suka rudar da kai game da Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce fa iza huwa khasimun mubin bai matsayi a wannan ba wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu Allah ya ce wai dan adam ne yake buga mana misali wa nasiya khalqahu ya mance yanda muka halicce shi shi ne ubai ibn khalaf yake cewa cai wai wannan kashin bayan ya zama haka za a tada shi ai me yake buga misali yake buga ko Allah ya ce wa daraba lana masalan wai mu yake buga ma misali mu su Allah wa nasiya khalqahu ya mance halittar shi alhali ba kowa bane shi ba komai bane shi zaka kai ka cika kuma ka kai hallo ka gangara hankalin ne yayi baya idan ne yayi baya kunnen yayi baya idan ana maka magana kamar ana maka kwafta magana saboda mi saboda jin yayi ya tayi yayi nesa yayi baya wanda yana nuni akan mi zai ka karshe ganin ka dole sai ka nemi abin da zai kara maka gani bal hasali ma ka ga mutum yana sando da kyar an ya daga kafan zai ajjeta ya kai wancan matakin kenan kaga irin yanda ka taso a hankali a hankali a hankali in ka kai kolula kuma ka cika halihi ka safka haka manzala sallallahu alaihi yake cewa dabi'ar ubangiji subhanahu wataala ne zartarwar Allah ce babu wani abin da zai dagu ya kololuwa sai Allah ya kasa da shi shine bahaushe yace komin nisan jiha kasa zai komo ba a raina asali daga nan da inda ya fara nan nan zai sake komowa Allah ce wa daraba lana masalan yana buga mana misali wa nasiya khalqahu ya wanci halittar shi kala yake cewa wai man yuhyil izama wa hiya ramim wai waye yake rayar da kasishuwa wa hiya ramim a lokacin da suka zamanto sun rididdige sun zamanto ga sunan halittan babu kazan babu amma ga kashin nan yake cewa waye sai ya rayar da wannan Allah ce dan adam yake buga mana wannan misali ya mance da muka halicce shi yo kai yanzu ba ko kashin ba ai asali akwai ka babu kai asali babu kai kahin duguwa wannan dugo na maniyin babu kai daga baya ne ka zo sannan kuma bayan ka zo kai abin da kai ka tahi mai do ka zai wahala da kirkirin abu da gyara shi in ya lalace wannan shi sauki
gyara shi
to shine Allah yake cewa wannan ya mance har yake buga mana misalin man yuhyil izama wa hiya ramim Allah ya ce ku bashi amsa kul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marratin ku fadi mishi cewa wanda zai raya wannan kashin allazi ansha'aha awwal marra wannan da ya halicci kashin nan a karan farko wa huwa bi kulli khalqin alim ubangiji game da dukkan halitta kakab ubangiji masani ne me kake yi daga ina ka huto ina zaka ya kazan ka zai kasance dukkan mu komin mu ubangiji ya ihada ilimi akan shi hatta da zawon da zaka yi zaka zo wani zai zauna a waje kaza wani zai zauna a waje kaza wani zai zauna a waje kaza duka ya gabato a cikin sanin ubangiji subhanahu wataala kallan zaman da zaka yi ma ubangiji ya sani ya san a yanayin kuma tunanin me kake an sani hankalinka yana nan bayyana an sani duk abin da yake tare da kai ubangiji ya san shi wa huwa bi kulli khalqin alim dukkan wata halitta da ka sani ubangiji masani ne akan ta ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a ban kasar take tahiya face ubangiji ya san da ita wala ta'irin yaji yatiru bi janahihi Allah ta illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay babu wani tsuntsu da zai tashi ko wani abin da yake tahiya a ban kasa dabba kullu ma yadubbu ala zahril ard duk abin da yake kaiwa ya kawo yayi motsi a ban kasa wannan shine dabba dan adam din ne da awakin ne dabobi ne a abin da ya shahi tsutsa ne abin da ya shahi kwari ne duka ubangiji ya ihada ilimi akan su wa huwa bi kulli khalqin alim shi yasa dan adam bayyana wata kafa da zai kafirce wa Allah subhanahu wataala Allah ya kara da cewa ubangijin nan shine wanda allazi ja'ala lakum minash shajaril akhdari nara Allah shine ya ba ku dama ya sanya muku samun minash shajaril akhdari daga itace tsanwaye naran sai kaga wuta ta tashi a cikin su iko ne nawa iko ne na ubangiji icce a fura wuta ya kama ikon waye ikon Allah ne afara'aytumun nar allati turun Allah ce a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un Allah ce ku bani labarin wutar da kuke hurawa wai ku ne kuka halicci wannan itace da kuka muka halicce shi Allah ya halicce shi kuma daga wannan makamashin sai a samar da ni sai a samar da wuta idan da ubangiji bai kadarta haka babu wanda sai samar da ita allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar nara Allah ce fa idza antum minhu sai ga kunan kudiyan adam daga wannan itacen nan tuqidun gashi kuna hura wuta za ku kesta ku hura ku yi kaza a dafa abu kaza a dafa kaza a gasa kaza a daidaita kaza duka wannan iya daga cikin ni'imomin Allah akan halittun shi bayan shi Allah sai kara da cewa fa idza antum minhu tuqidun bayan waɗannan abubuwa da Allah ya ambata mana anan waɗannan ayoyi guda hudu akwai bayanin da al-hafiz ibnu kasir yake karkashin su yace mujahid yake ambatawa daga ikrima da urwa ibnu zubair da imam suddi da imam qatada suke cewa ja'a ubay ibn khalaf la'anahu allah al-hafiz ibnu kasir yake cewa inji mujahid da ikrima da urwa ibnu zubair da imam suddi da qatada suka ce ubay ibn khalaf wanda yazo a cikin littafin yazo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace shi wannan Ubay ibn Khalaf inna Allah ya tsine mishi albaraka saboda irin abin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na irin abubuwa na gagarar da shi sannan kuma da fusata shi yace wa fi yadihi azmun ramim a hannun shi akwai wani kashi wanda tsohon kashi ya riddige sai ya rika murza wannan kashin sannan kuma wa yazarihi fil hawa yana busa shi a cikin iska wa huwa yaqulu la cewa ya muhammad atazumu anna allah yab'athu hadha wai kai kana tsammanin allah zai tada wannan kashin gashi na ina murza shi ina busa iska shi yana bin wannan qala na'am manzon sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi kwarai da gaske kai ba ma wannan kashin ba kai ma yumituka allah ta'ala thumma yab'athuka allah zai kashe ka kuma ya tada ka thumma yahshuruka ila an-nar sannan allah yayi wutar gidan wuta da kai wa nazalat hadhihi al-aya sai Allah sabkar da wannan aya awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha hadza qarshan ayat al-imam ibn abi hatim yake cewa yace haddathana ali ibn al-husayn an al-junayd haddathana muhammad ibn al-ala haddathana usman ibn sa'id yake cewa har inda yake zuwa ga sa'id ibn jubair yace daga abdullah ibn abbas allah kadir da gare su yace innal as ibn wa'il akhadha azman wa ay al-as ibn wa'il iya daga cikin wadanda suka wahaltar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dauki kashi yayi irin abinda ubay ibn khalaf yayi yake cewa zai tayar da wannan bayan ya riga ya mutu ya zama kaza ubangiji yace a wai ga dan adam din da muka halitta daga nutfa gashi yana mana rigima yana kafa mana misali yana buga mana misali wai wa ya za'i a tayar da mutum bayan ya riga ya mutu shine ta Allah yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun sai yace wailun yawma idhil lil mukazzibin Allah yake cewa alam nakhluqukum wai ku diyan adam shin ba mu bane muka halice ku min ma'in mahin daga ruwa wanda yake walakancacce kaskancacce ba komai ba idan da zaka ga mani a jikin riganka zaka wanke shi ko kuma ka kankare shi ka sai na zaka dai ka kawar da shi me yasa saboda kana ga datti ne go Allah ya ce to daga wannan ruwan daga shaka halice ka min ma'in mahin faj'alnahu Allah ya ce muka sa wannan ruwan na maniyin nan fi qararin a cikin wani matabbaci wanda shine ma'aifa makin wanda yake cike da tsaro yake cike da kulawa sai yace ila qadarin ma'lum zuwa wani qadari zuwa wani lokaci wanda yake sananne fa qadarna Allah yace mu ne muka kadarta fa ni'mal qadiruna ma dalla da masu kadartawa Allah subhanahu wataala sai yake cewa wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a gobe kiyama ga duk wanda ya kareta Allah subhanahu wataala kaga dai wannan bayanin ya hira na fitowa hili ko ka yarda ko kakka yarda abun kuma in baka yarda ba kai ma zuciyarka za ta kare ta ka saboda ta san cewa abin haka yake dukkan ladan irin matakai yanda zai biyo kenan haka Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin sai sai amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira daga wadannan ruwa guda biyu Allah ya ce me yasa nabtalihi karshe zamu zo mu jarrabe shi wanda wannan shine manuhar halittar dan adam ka bauta wa Allah a cikin bauta Allah ne kuma akwai mi akwai jarrabawa zaka yi hakuri ko ba zaka yi hakuri ba musiba ta zo ta same ka musiba ta addini musiba ta rayuwa kaza yazo gitto maka zaka jure kai hakuri ka mai da al'amura zuwa ga Allah ko kuma a zaka shiga wani abin da yake fagamniya na daban zaka biya wa ɗan tsubbu zaka biya wa bokaye zaka biya wa wane ne ka rasa addinin ka ma gaba daya zaka yi wannan ko kuma zaka tsaya akan Allah nabtalihi Allah ce faj'alnahu sai muka sanya dan adam inna sami'an mai ji ne basira kuma yana gani to wannan da as-sam'u da al-basaru wannan kuma ibtila'an shi ma Allah zai jarrabe mu akan jin mu Allah zai jarrabe mu akan ganin mu me muka ji me muka gani kowa shirya amsa ce kowa sai ya bada ta duk abin da ka kalla ka shirya Allah zai tambaye ka me ka kalla sannan saurare da kai me ka saurara kowa zai ba Allah amsa balil insanu ala nafsihi basira to bayan Allah ya ba ma shi Ubay ibn Khalaf amsa cewa qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim sai anan al-imam ahmad yake cewa haddathana affan haddathana abu awana an abdul malik ibn umair an rabi'i qala uqbata ibn zu'aib uqbata ibn amr li hudhaifata radiyallahu anhuma ala tuhaddithuna ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala sami'tuhu yaqulu nan hudhaifa allah qari ra'a gare shi yake bada labarin cewa yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin cewa inna rajulan hadarahu al-maut, wani mutum mutuwa ta zo mishi, lokacin mutuwar shi yayi, falamma aisa min al-hayat, lokacin da yanke tsammahani game da rayuwa gaba daya, awsa ahlahu, sai ya ma iyalin shi wasiyan cewa idza ana mittu fajma'u li hataban kathiran jazla, idan na mutu yace ku hada itace masu yawa masu girma, summa auqidu fihi naran, sannan iccen nan ku hura mishi wuta, yace hatta id akalat lahami, lokacin da wannan itacen da kuka hada kuka hura wuta kuka sani a ciki, idan ya wannan wutar ta cinye nama na ga baki daya, wa khalasat ila azami, ta kai zuwa ga abin da yake kashishuwa na ne kawai, yace daga wannan lokaci ku doki wannan kashishuwan nawa, fa khuzuha, yake cewa ku doki kashishuwan nan ku daka su ko kuma ku nike su, in kuka nike su ko mi za ku yi, fazaruha fil yammi, sai ku je a wata riwaya yake cewa a lokacin da ake iska sai ku daga wannan kurai na wannan na kashishuwan nan nawa, ya bi cikin wannan teku ya tai cikin ruwa ya tai, fa fa'alu, lokacin da ya mutu suka aikata haka, da suka aikata haka suka hada wuta suka kona shi rimus, kashishuwan kuma suka nike su suka sa su cikin iska, fajama'ahu Allah ta'ala ilayhi, bayan an yi wannan an kammala sai Allah ya hada wannan bawan nashi, Allah ya hada shi, annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya nema ubangiji ya nuna mishi, ya rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fakhuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya, yace ya ubangiji arini kaifa tuhyil mauta, Allah ka gwada mini ya kake raya matace, Allah yace wa annabi Ibrahim awalam tu'min, bakai imani ba, qala bala, yace ya ubangiji imani na riga na imani, walakin liyatma inna qalbi, saboda in kara samun wani matsayi na yaqini akan yaqin da nake da, liyazdadu imanan ma'a imanihim, Allah yace to ka dauki tsuntsaye guda hudu daban-daban ka yanka su ka hada su waje guda ka hada naman nasu gabaki daya a kwaba shi, eh so sai kai sai ka dauki jimke jimke guda hudu sai ka musu kashi hudu, sun mad'uhunna yati naka sa'aya, sai ka koma ge ka ce tantabara a bangaren da kashi na hwari ka santa da yake ciki zai huto, a kashi na biyu ka santa ya huto, a kashi na uku rabanta ya huto, a kashi na hudu rabanta ya huto, duk abin da yake cikin wannan kashin sai ya huto gaba daya, ya harhadu a lokaci guda sai ga ta huto a matsayin tantabaranta, haka Allah ya nuna mishi waɗannan halittu gabaki hudu guda hudu gabaki daya, to anan shi wannan bawa shi ma Allah ya hada halitta shi gaba daya, summa qala lahu, sai Allah ya ce mishi lima fa'alta zalika, bawa na me yasa ka aikata haka, me yasa ka bada wasiyan cewa an ka mutu ai kaza ai kaza ai kaza nake, lima fa'alta zalika, qala, sai yake cewa min khashyatika, ya ubangiji nayi haka ne saboda jin tsoranka, jin tsoranka ya kai ni zuwa ga wannan, mazalla yake cewa faghfara Allahu azza wa jalla lahu, sai Allah mai girma da buwa ya ce wannan bawan, Allah ya ce na gafarta maka, na gafarta maka, kai ga anan mahallu shahid, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin, wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce, haka kuma ya zo a wata riwaya wanda yake kamancacce yana da irin wannan din, wanda shi a wannan wuri sai da ya nemi cewa a bari ranar da ake iska aje ko ina da ko ina a watsa wannan abin da ya shahi toka na kashishuwan shi, aka yi haka kuma Allah ya sake maida shi, sai Allah yake cewa ubangiji subhanahu wataala shi ne wanda ya halittan muku itace wanda kuma ya sa muku abin da ya shahi wuta yake hutowa daga cikin wannan, sai da ya kare wannan bayani sai ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu, awalaysa alladhi, wai yanzu shin wanda ya halitta sammai da kasai, kuna rigimar dan adam wa zai rayar da shi wa zai yi kaza, Allah ce ku kalli sama mana ku kalli kasa, yanzu ubangijin mahaliccin sammai da kasai din nan ba zai kasance ba biqadirin mai iko ne ala an yakhluqa mithlahu, akan ya halitta kwatankwacin su, mai iko ne to ana maganan halittar samai da kasai Allah yake cewa la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halittar sama da kasa ya haika hin adam yanzu saman nan ta kewaye mu gabaki daya amma bamu san karshen ta ba daga gusum bamu san karshen ta daga gabas ba daga yamma daga wannan daga gabas duka bamu sani ba amma kuma ta yi hada da mu to ubangijin da ya halicci wannan barantana dan adam dan tsugurutu wanda bai kai kawo ba min babi aula to wannan kuma sune al adillatu al aqaliyya mutum wanda bai rada Allah ba in zaka mishi wa'azi ba cha zaka mishi Allah ya ce ashi bai rada Allah bane ba to ka ce mishi qur'ani ya ce ko hadisi ya ce bai rada su ba kenan in ka tashi bashi hujja da me zaka bashi hujja al adilla al aqaliyya a hankalce ne zaka rika bashi abubuwan da yake gani ke rayuwa a cikin su wanda babu yanda za a yi musu su ya duba inda duniya take tahiya da kai kawon da ake rana ta huto ta fada wata ya huto in lokacin shi ya tarwa musu huto in lokacin su yayi sanyi yazo zahi yazo damuna ta zo kaza yazo kaza yazo wadannan duka tasarruf ne to wa yake yin wannan ko bai ce Allah bane ya ce akwai wanda yake su dole yarda dole yarda tunda al'amuran rayuwar shi dake gudanarwa wa yake mishi su shi yake yi go to ya za a yi kuma wannan system din da yake cike da tsanaki a ce yana kaiwa yana kawo ba tare da meye shi ba shi da kai shi ya san wannan bai yiwa zai ce tabbas akwai wanda yake shi to wanda yake shi na shine Allah idan ka kai shi yarda Allah ya so sai ka ja mishi aya ka ja mishi hadisi to anan shine Allah yake ce musu shin ubangijin da ya halicci samai da kasai bai kasance ba mai iko akan ya halicci kwatankwacin su Allah ya ce bala eh tabbas Allah mai iko ne wa huwal khallaq Allah shine al khallaq bi sifa bi sigatil mubalaga mai yawan halitta al alim ko masani duk abin da yake halittan ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah shi halicce shi sannan kuma Allah ya san yanda yake gudanar da su gaba daya sai ce innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kusani cewa al'amarin ubangiji a duk lokacin da Allah ya so wani abu a rada shay'an abinda zai ce mishi kawai kasance sai ya kasance kasance sai ya kasance kai tsaye sai Allah ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay lalle tsarki ya tabbata ga ubangijin da a hannayen shi ne mulkin komi da dukkan abinda yake mallaka yake hannun shi wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi kowa da komi zai koma da adam dole ya yarda cewa za a koma zuwa ga Allah ka huto karhe 2 3 na dare duk yanda ake odan nan ana fi ana ta gudu kamar ba za a tsaya ba sai ka nemi mutanen da ka rasa wannan iya daga cikin za ku yi wa ubangiji biyayya tsau'an au karaha ko kuna so ko buka so dole daga dare yayi hatta da masu kade kaden da wane ne in aka ji ma sai ka ji shiru sun kwanta kowa ya dangana ya koma gehe farin ubangiji ne dan Allah ya nuna muku shine mai iko akan kowa shine mai iko akan komi sannan kuma al'amuran ubangiji sun gagari kowa shi yasa shi ubangiji shine aljabbar ya buwayi kowa ya gagari kowa ba wanda ya isa shine aljabbar yanda ya tsara al'amuran dole haka za su tafi irin abinda kaga na fandara na adam Allah ne ya bashi dama ko yayi kirki ko yayi yin kirki wannan kuma zai kare akan shi ne man amila salihan fal nafsihi wa asa'a fa alaiha daka Allah sai rihi da cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala wanda mulkin kowa da komi yake hannun shi sannan kuma kowa da komin nan zai koma zuwa gare shi subhanahu wataala to waɗannan ayoyin sune annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sabkar mishi bayan wannan maganar da Ubay ibn Khalaf ya mishi to bayan waɗannan kala yake cewa cikin litafin wa atarada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma balagani wa huwa yatufu inda babil ka'aba shi wannan Ubay ibn Khalaf wa atarada ya tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fi ma balagani kenan akan abin da ya suna na labari wa huwa yatufu manzalla yana dawafi sai Ubay ibn Khalaf yazo ya tare shi inda babil ka'aba a daidai kofar ka'aba bayan Ubay ibn Khalaf sannan kuma al-Aswad ibn al-Muttalib sannan kuma al-Walid ibn al-Mughira sannan kuma Umayya ibn Khalaf da al-As ibn Wa'il duriya akan shi Ubay ibn Khalaf waɗannan duka gabaɗaya suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kofar Ka'aba fa qalu suka ce mishi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Muhammad yanzu wannan rigimar ta kici ta kicin yawa ya kamata a samu matsaya kai ka ce mumunci suka ce halumma falna'budu ma ta'bud zo mu bauta wa abinda kake bauta ma wa ta'budu ma na'budu mu wan bauta ma abinda kake bauta ma kai ka bauta ma kuma abinda muke bauta ma fanashtariku nahnu wa anta fil amr sai mu yi tarayya da mu da kai a cikin al'amarin nan sai zama to dukkan wata rigima ta kare ka ji mun rishi hankali fa yin haka ne me sai aka fara فأنزل الله فيهم سي الله سبكر ده قل يا أيها الكافرون الله تي فدي مسو يا كو دندزو يا كو تارن كهوني لا أعبد ما تعبدون ني النبي محمد صلى الله عليه وسلم har abada bazan bauta ma abin da kuke bauta ma ba wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma kun yi damara akan baza ku bauta ma abin da ni nake bauta ma ba yace wala ana abidun ma abattum kuma ni bazan bauta abin da kuke bauta ma ba dai sanan wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma baza ku bauta ma abin da nake bauta ma ba dan haka kawai lakum dinukum waliy din ku yi naku in yi nawa a ci gaba da gogormaya a ci gaba da bugawa as-sira'u bainal haqq wal batil mustamirun ila qiyamis sa'a rigima tsakanin gaskiya da ƙarya har tashin kiyama sai an yi tai daga nan har tashin kiyama rigima ce za a yi tai kullum babu ranar kwashi karka ce a an kawo abu kaza yanzu a dama dole sai an samu as-sira bainal haqq wal batil dole ne ana bautawa Allah subhanahu wataala akan tsarin da Allah ya kuma zalla sallallahu alaihi wasallam akan shi sai wani zo yace a ga wannan ma ku ƙara shi a ƙara kaza ma shikenan kawai sai a zamana maktuful aidi a limki hannu a rika kallon shi ha wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba dole ne a ce a waje kaza ba daidai bane ba saboda ya saba wa karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam kaga anan inda a ce manzala sallallahu alaihi wasallama a irin i'tirad din ko kuma abinda suka bujuro suka kawo mishi cewa a yarda ayi kaza su bauta shi ma ya bauta ma to ina bauta Allah yake ba bauta Allah kuma me yasa ake rigiman ma sai a hasa rigiman akoma a ci gaba da bauta wa lata da uzza manzala yake ce musu a zancen magana in bauta wanda kuke bauta ma bai taso ba kawai kafircin ku kuje ku tai shi yasa sura ma tace kul fadi musu ayyuhal kafiruna ya ku kafirai to kaga wannan kuma yana maka bayani akan ishara akan ya danganta khitabi kowane salo na magana da irin yanda ake bibiyan shi shi girman magana da suka zo da ita Allah ya ce musu a fadi musu ya kuka hurai kaga da sunan su na asali aka kira su babu zancen wani kara ko wani zancen kaza ko wani kaza shi ne ce Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinun sun so ka dan sassafta ka rage su ma su rage a ce a kai wannan kun ci kaza hi ina ma a ce ku yarda ayi kaza ayi kaza ayi kaza ai ba zahi bane ba addinin Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake sai bauta wa Allah ya bi wannan tsarin a saboda lafiya saboda ba tsarin ka bane ba tsari na bane ba tsari ne na Ubangiji kuma ya aiko manzo akan yayi bayani akai kuma manzo Allah ya zo ya bayani akai kuma shikenan kawai haka rana kai tsaka wadan kama iska sai zo sa ko ta hanya ta daban a asa ido sosai a haska kore da gaske kakkai da wani ya saka bauta ma wani Allah kar wani ya saka aikin banza ka wahala anan gidan duniya ka wahala jina kuma ba lada aikin banza kenan Allah kare mu da aikin banza ما ليس إلى آخرها قال ووقف الوليد ابن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يكلمه وقد طمع في إسلامه الوليد ابن المغيرة إذا جت كم من يوم أن نسكي قريشوا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما جنا يا ما مظلا صلى الله عليه وسلم ما جنا ورسول الله يكلمه كم مظلا ما ينامش ما جنا كنا سنة تتمنا وتكانوس مظلا يا قريشي la'allaku al-walid ibn al-mughira ta muslimta saboda shi mutumin da yake da jama'a in ya muslimta babban kamu akai akwai wanda kawai yamiluna ma'ahu haisu mala eh idan yace kaza za a yi kawai kaza za a yi babu wanda zai tanka to a irin matsayin da shi al-walid ibn al-mughira yake da a cikin qurayshawa idan ya muslimta ba zai zo shi kadai ba kawai musulmitan su ma bane da ya musulmitan da mutanen garin su gaba ɗaya yazo dama shine sarki sarki yayi doka ya ce to ga abin da za a yi wani talaka zai daga kai dole yarda to al-walid ibn mughira mazalla yana mazalla magana mazalla yana mai da mushi magana asina tattaunawa mazalla yana kwadayin la'alla koyi musulunta famarra bihi ibn ummi maktum sai dan ummi maktum ita ce atika bintu abdullahi bin ankasa al-a'ma shi ne ibn ummi maktum famarra bihi sai zo wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wa ja'ala yastaqri'uhu al-qur'an kuma sannan yake nema manzon Allah ya karanta mushi wani abu na al-qur'ani shi yayi imani fa shaqqa zalika alaihi hatta adjarahu wannan abin sai tsananta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adjarahu yani dayaqahu sai abin ya zama mushi mai kumci yana fama yiwa al-walid ibn al-mughira magana suna tattaunawa sannan kuma ga ibn ummi maktum shi kuma kaho ne ba gani ba yake shi ba yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana kaga kenan manzon Allah abin ya zama mushi mai ya zama mushi biyu ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi sai manzon Allah ya bar ibn ummi maktum ya ci gaba da magana da al-walid ibn al-mughira wa zalika annahu shaghalahu amma kana fihi min amri al-walid wa ma tami'a fihi min islamihi madalla ya shagaltu game da al'amarin al-walid ibn al-mughira sannan kuma da irin kwadayin da madalla ya akan cewa la'alla wannan mutumin ya musulunta falamma akthara alayhi sarafa anhu abisan wa tarakahu lokacin da ibn ummi maktum ya yawaita magana yani ya ce ma madalla sallallahu alaihi wasallam magana yana nema a karanta mushi qur'ani Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawar da kanshi game da shi ibn ummi maktum abisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza yanayin huskar shi wa tarakahu manzon Allah ya bar ibn ummi maktum yana ma al-walid ibn al-mughira magana kaga ibn ummi maktum an same shi ya musulunta sannan shi kuma wancan ana faman ya za a yi musulunta wanda abin shine abin da ya dauki hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu sai Allah sabkarda abasa wa tawalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya canza yanayin huskar shi wa tawalla kuma ya juya baya ya kyale ibnu ummi maktum an ja'ahu al-a'ma a dalilin wannan makaho ya zo zuwa gare shi kaga anan rarauka ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma yake nuna maka cewa bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine matsayin shi shine darajar shi shine kiwon shi abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma sai Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka mi ya sanar da kai cewa shi wancan da ake kiran shi cewa zai tsarkaka zai tsaftata zai amshi musulunci al-walid ibn al-mughira iya daga cikin waɗanda suka yi abubuwa masu girma akan manzon Allah ya takura manzon Allah cikin garin Makka wanda har wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa ubangiji ya sabkar da wasu ayoyi daga cikin suratul qalam akan shi wannan al-walid ibn al-mughira da yake wasafta shi da hammazin masha'in bin namim me yawo da annamimanci manna'in lil khair mu'tadin asim manna'in lil khair me yawan hana alheri mu'tadin dan ta'adda asim me zunubi utullin ba'da zalika zanim Allah ce utullin ba'da zalika zanim yanayin alittar shi bai ba komai bane ba duk girman da yake da tarkacen wutar jahannama ne sannan suka fasarta shi ba'da zalika zanim cewa ya zo ta hanyar da ma ba ma aure aka samu shi ba da aka jingina shi da al-mughira nan ba mahaifin shi bane ba da aka karanta ayoyin sai Hamzar ta yi ta wajen mahaifin shi ya ja ma kan shi aiki yana zaman zaman shi yana zamanin lahiya yana ta abubuwan da yake yi sai aka ce ai ya zo ma ba ta hanyar shari'a ba yazo ko sun san ba ƙarya ba yake sallallahu alaihi wasallam sun san ba ƙarya ba yake shine wanda yake cewa wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u tsantsan gaskiya abinda makiyin kama zai ce wani akwai kaza sai dai matsalar shi kaza ya tabbatar maka dai da wannan fadilar to sun shaida cewa bai ƙarya sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya je samu mahaifiyar shi ya ce mata magana ta gaskiya hawa faɗi mun zaki waye mahaifina ya zaya da takobi ta ce lahiya yace ai yanzu Muhammad ya ga magana sallallahu alaihi wasallam ya san kuma ba ƙarya za a yi ba kuma ita wata san ba ƙarya za a yi ba tace babanka wani wani ne shi kuma asalin ubanka saboda in ya mutu ayi a zauna a saman abubuwan da ya bari saboda mutum ne mai dukiya a dalilin shi aka ji aka yi sumogarka aka shigo da kai daga taga ba asalin dan gidan bane kai daga lokacin daukan kasa yana zama ba kanshi shi da kanshi duk yanda yake ji da girman kai da daukaka to shine anan Allah yake bada labarin cewa wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'uhu dhikra wa yasanar da kai cewa zai wa'azdu kuma wa'azin ya amfanar da shi yace amma man istagna fa anta lahu tasadda amma mutumin da gashi yazo ya musulunta ya shiriya yana nema karanta mishi qur'ani fa anta lahu tasadda sai gashi kana kawar da kanka game da shi kaga anan rarauka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda Allah yake cewa marfu'atin mutahhara yani wannan kuma bayani ne akan abin da ya shahi matsayin da mala'iku suke da a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala mal yace wa qad qila innal ladhi kana yuhaddisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu ibn ummi maktum yace umayya ibn khalaf yake cewa anan kuma wasu daga cikin malaman tarihi sun ambata cewa wanda yazo yake yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin magana lokacin da ibnu ummi maktum yazo wanda wannan mahaifiyar tashi aka ce sunanta Atika bintu Abdullah bin Ankatha al-Ama aka ce a wanda yazo din nan ba shi bane al-Walid ibn al-Mughira wanda yazo shine Umayya ibn Khalaf wadanne dukkan su da ƴan wuta ne kuma gabaɗaya manzo Allah musu ce da gidan wuta mala ta fa Allah a'lam sai yace al-mustadrak magana wa kenan Muhammad Nasiruddin al-Albani yace an Ali radiyallahu anhu qala Abu Jahl lin-nabi sallallahu alaihi wasallama qad na'lamu ya Muhammad annaka tasilur rahima Abu Jahl yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace mu Quraishawa mun san cewa kana sadar da zumunta wal haqu ma shahidat bihi al-a'da'u wa tasduqul haditha sanako mun san kai mutun ne mai gaskiya duk labari da zaka hodi gaskiya ne zaka hodi sannan kuma wala nukazibuka ba ƙaryata ka muke kenan jayayya ce aiki walakin nukazibul ladhi ji'ta bihi kaduwa wai abinda kazo da shi ne mun ƙaryata amma kai mun ƙaryata ka ba kajo na shiririta wannan sai magana ce la nukazibuka walakin nukazibu alladhi ji'ta bihi wai ba kai muke ƙaryata muna ƙaryata abinda kazo da shi shi kinne mu mai raba fa anzalallahu sai Allah safkar da qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce qad haqiqa na'lamu mun sani mu su Allah innahu lalle lamarin yanda yake la yahzunuka alladhi yaqulun wannan abinda suke hodi yana bukanta maka rai a ce wai ba ƙaryata ka amma abinda ka zo ne ake ƙaryatawa to baka ƙaryata shi ba kuma ka ƙaryata ubangijin da ya aiko shi ubangijin kuma shine sama da shikin aikin banza la yahzunuka alladhi yaquluna Allah ce kwantar da hankalinka kyale su fa innahum la yukazibuna kyale su ba ƙaryata ka sake ba walakin adh-dhalimina sani cewa da az-zalimai bi ayati llahi yajhadun kawai da ayoyin Allah ne suke yin jayayya irin a karanta mutun aya ko hadisi yace an ki ba ai kawai shine amma sun tabbatar da cewa wannan abin tabbas daga wajen wa yake daga wajen Allah yake kuma sun tabbatar da kai mutun ne mutum mai gaskiya malaka akhrajahu at-tirmidhi wal hakim wa qala hadithun wa qala sahihun ala shart ash-shaykhayn kin hadisin nan yake ingantacce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna aba mu'ayth kana yajlisu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi makkah la yu'dhihi wa kana rajulan haliman wa kana baqiyat quraish idha jalasu ma'ahu adhawhu wa kana li abi mu'ayd khalil ghaib anhu bish-sham fa qalat quraish saba'a abu mu'ayd abdullah ibn abbas yake kara bamu labarin irin abubuwan suke faruwa a lokacin annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar duka wadannan dalilai ne ake basu cewa wannan mutumin yazo yace manzon allah ne kun ƙaryata shi kuma Qur'ani yana sabka akan abubuwan da kuke ambatawa karara wanda ya kamata ku hankalta ku gane cewa wannan al'amarin daga wajen Allah subhanahu wataala anan Abdullah ibn Abbas yake cewa Abu Mu'ayth ya kasance yana zama tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Makka wala yuzihi ba tutar da shi kenan shi Abu Mu'ayd baya tutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauran Quraysh suke yi wa kana rajulan haliman shi Abu Mu'ayd ya kasance mutum ne mai hankali mai dottawo ya san ya kamata wa kana baqiyatu quraish idza jalasu ma'ahu azawhu sauran quraysh sun zama da shi ko suna tutar da shi wa kana li abi mu'ayd khalil shi abu mu'ayd iya da wani aboki badade aboki irin na kut da kut ghaib ghaibun anhu bisham yana kasar suriya yana kasar sham kenan abu mu'ayd iya da aboki amma abokin yayi bulagura ta kasar sham fa qalat quraish sai quraish suka rika hadin cewa ai saba'a abu mu'ayd abu mu'ayd ha ya ridda ya bar addinin gargajiya da uwaye da kakanni shine saba'a kamar da ka hadin Umar ko Umar ya ce a la kazabta walakinni aslamtu yace ni ba ridda bane ni musulunta ne dan an bar uwa addinin uwa da kakanni ba a bar ba a ce ba za ka ce mutun ya ridda ba ko kuma ya bar abin da yake musulunci la ya bar gargajiya ne ya zo zuwa ga abin da yake musulunci wa qadima khaliluhu min ash-sham laylan wannan abokin nashi sai ya zo wata ran da kasar sham sai ya shigo garin makka cikin dare fa qala limra'atihi yana zawwa gari sai ke tambayar labari ya ake ciki ya wane ya kaza ya kaza ya kaza sai ke tambaya ma fa'ala muhammadun mimma kana alayhi wayya yanayin yanayin muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake ya ake ciki ana ta rigima yanzu an kai zuwa ina fa qalat tace a ai abun huwa ashadda mimma kana ai abun ya tsananta ma akan nada amran al'amur ya kasance da ai duk da sauki sauki ma yanzu abun gaba ɗaya ya gama rikicewa kenan mutane suna mi mutane suna musulunta da ana tare a gidan wani akwai ɗaya a gidan wani akwai ɗaya a gidan wani akwai ɗaya yanzu sai da aka ce gidan wani ma mutun kaza ne a gidan wani ma mutun kaza ne anguwa kaza mutane kaza ne shine ma'anan cewa lalle abun ya rikice yanzu da yaji haka fa qala sai yake ce ma fa'ala khalili abu mu'ayd ya labarin aboki na abu mu'ayd fa qala tace ina wannan ai sura lumu hadi saba ya ridda shi ma ya bar addinin uwar kakanni da gargajiya wannan mutumin fa bata bi lailati su'in sai yayi kwana ya kwana a cikin wani dare mafi muni kwanan bakin ciki ya kwana a cikin damuwa cewa abokin shi na kut da kut ya musulunta ko kuma ce ya bar addinin uwar kakanni falamma asbaha atahu abu mu'ayd fahayyahu falam yurda alayhi at-tahiyya sahiya tana yi abu mu'ayd ya samu labari ashe abokina zo cikin dare jiya sai ya zo mushi fahayyahu sai gaida shi falam yurda alayhi at-tahiyya sai ya kyamsa ya mai sallama kyamsa fa qala sai abu mu'ayd ya ce malaka la turda alayya salalayya tahiyyati me yasa ina gaida ka baka amsawa فقال يتي كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت يا زأي إن ميدا مكا قيسوا الحالي كاير الدع كاير الدع قال أوا قد فعلتها قريش قال نعم يتي تو كنا قريشا كما سنبسا مكا ونم بيان إرن ونن رجع أنا أخذي أتكين غري سيتي أوريدكس يتي نما أخذي من قال سيكي تيوا fama yabra'u sudurahum yake cewa in ana fa'alatu fama yubri'u sudurahum wai miye zai warkar da zukatan quraishawa in ana fa'alatu idan ni na aikata shi wanda za su yarda cewa lalle ba imani ne ba shine kawai yana zama da manzo Allah a cikin mi a cikin nutsuwa wannan shine lahin shi kale yake cewa ta'atihi fi majlisihi abinda za ka yi Quraysha sirri da kai ka je wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a inda yake zama wa tabzuqu fi wajhihi ka yi tohi akan huskar shi subhanallah wa tashtumahu ka zage shi ka aibanta shi bi akhbasi ma ta'lamuhu min ash-shatam da iya makura abinda ka sani na kalmomi na zage zage ka je ka mushi in kai haka za sirri da kai subhanallah wallahi ka duba annabin da Allah ya yi ina ga wani kowa ne kowa ne kowa ne min babi aula shi kaga abin da ya tambaya kuma ga abin da aka faɗi mishi yaje tohi aka fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zabo kalmomi na zagi wanda ba ma kowa san su ba ya ambatawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan zage-zagen sai yake cewa daga wannan lokacin fa'ala falam yazid an-nabi sallallahu alaihi wasallam an masaha wajhahu min al-buzaqi hatta iltafata ilayhi fa qala in wajadtuka kharijan min jibali makka adribu unqaka sabran wannan mutumin yaje yake fama abin da zai aikata ga manzon sallallahu alaihi wasallam na abin da ya shafi wannan tohin kuma yayi manzon Allah ya goge daga huskar shi thumma iltafata ilayhi manzon Allah ya juya ya kalle shi فقال سيتي مش إن وجدتك خارجا كربتك أجي درن دنح لدك أي وجن قد مكة كان دواسو نصب كويانك نصب كويانك فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبا أن يخرج فصورت رند أكي بدر كواي هتوزا أتي أياك بدر كو هتوزا saboda yasa abin da aka wadin gaskiya ne tabbas ya sabke wuyan shi to wannan duka ka duba yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kalubale yanzu mazalla zai irin wannan addinin da irin wannan wahalar a yau azo a karanta maka magana manzalla a matsayinka na musulmi ga gare ka aikatawa ayi tohi akan huskar mutum kakafin halittar Allah baya shi amma a dalilin wannan da'awar ga irin abun da ya huskanta yanzu mu kuma tayi tubus babu wani mai nas ba wani kalubale ba abin da za a yi kuma sai ga gare mu aikatawa ga karantarwar shi ga yanda aka yi kuma wannan abin shine tsiran mu a nan duniya da gobe kiyama wajibi mutum ne ya rika auna waɗannan abubuwa karka saurare su a matsayin labari kawai duk abin da ya kasance karantarwa manzon Allah ne wallahi ka rike shi akan ka rike shi kamkam ka rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ranar wasawa kakka yarda dan wani zai yi magana al-kalamu la yusawi shay magana ba a bakin komai take ba ko magana ko wani tafihi zai iya yin ta ko wani kaskantacce zai iya magana amma aiki ba kowa zai iya shi ba kakka yarda wani raba ka da Allah kakka yarda wani raba ka da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga irin wahalan da aka sha kahin abin ne ka zuwa gare mu yau aka karanta wani hadisi muka kin aiki da shi alhali muna iyawa wallahi ba kamar adalci ba bun ma da awu musulunci adalci ba haka wakiltar musulunci a duk inda muke imanin da muke da muka samu wannan abin arha wajibinmu ne duk inda muke wakilci musulunci wakilci addinin Allah mu tabbatar da cewa abinda addini ya tabbatar shi ne abinda za mu tabbatar da shi duk abinda ba addini mu bashi baya ko da wani zai surutu duka abinda ake tsoro ka a ce ne in na ce kaza karwa ne ce kaza karwa ne ce kaza ba abinda zai hana kuma a faɗi kuma yanzu ana cewa kuma za a faɗi ba abinda za a fasa kai dai da kai da ubangijin ka tabbatar da alaka mai kyau ce alaka ba ta kyau tsakanin ka da ubangiji sai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shirye da mu kan tarar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai ta amma gaskiya akwai abun izina a cikin wannan kurai manzon da Allah ya turo a mushi irin waɗannan abubuwa a yau hadisi ya zo mana kawai mu yi aiki da shi Allah shirye da mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله